the executive secretary of NHIS, Professor Usman Yusuf, is suspended indefinitely.
Shugabar hukumar directocin hukumar inshorar lafiya ta Najeriya kenan, wato NHIS, Dr. Yemtu Efenno ke bada sanarwar dakatar da babban sakataren hukumar Farfesa Usman Yusuf, inda take cewar mun dakatar da babban sakataren wannan hukuma har sai illa masha Allahu. Mun tuntubi ministan lafiyar Najeriya kafin a cimma wannan matsaya. Akwai wuce gona da iri da yake yi wanda ba za mu iya kau da kai daga gare su ba, musamman a irin wannan gwamnati ta shugaba Muhammadu Buhari da ke kokarin daidaita al'amura. Saboda haka hukumar daraktocin wannan hukuma ta NHIS ta yanke shawarar kafa wani kwamitin bincike don bankaɗo abubuwan da suka faru, kuma an baiwa wannan kwamiti wa'adin watanni uku ya kammala aikinsa.
This administrative file has 3 months to complete its assignment.
To sai dai kuma, bisa ga dukkan alamu, tsugune ba ta kare ba, domin ƴan kwadago a hukumar inshorar lafiyar ta Najeriya sun ce wannan dakatarwa ba za ta yiwu ba. Comrade Shehu Muhammad Gajo shine shugaban ƴan kwadagon a hukumar ta NHIS.
To wannan dakatarwar da aka ce an yi wa Usman Yusuf dakatarwa ce wanda ba a yi ta a bisa ka'ida ba, wanda ba a yi ta da yawun wanda suka nada Usman Yusuf ya zama shine babban darakta na NHIS. Wannan an yi shi ne a cikin son rai, a ce an wayi gari mutanen da ya kamata kowane lokaci na mitin yanda ya kamata abubuwan da za su sa mutane su samu lafiya a Najeriya ka ɗauki lokaci da su yi mitin ba. Sai yau da kuma suka zo mitin da su nemi ka'idan kowa ba, suka ce ai sun dakatar da shi. Wannan abu ne wanda bamu yarda da shi ba. Mutum biyar ne a cikin kwamiti da ɗaya daga cikinsu shi Usman Yusuf ne, amma wani ne ya maimaice shi a lokacin da ya zo mitin ba. Ɗaya yana representing ɗin head of service, ɗaya kuma yana da ministry. Dukkansu sun fita ma daga cikin mitin ɗin, suka ce su ba su yarda da wannan ɗin dakatarwa ba.
Ko a baya dai, sai da ministan lafiyar Najeriya Farfesa Isaac Adewale ya dakatar da Farfesa Usman Yusuf bayan da shugaban ƙasa ya gudanar da bincike na musamman bai same shi da laifin komai ba, inda mai da shi bakin aikinsa. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Wata gulma yau maganar ko za ta fashe
sanayin
biya, idan na faso ta ai tafiyan ta da aka shi sanayin
biya,
in ta fito fili mai halin shi za ta ishe
sanayin
biya, idan ya ji zafi ya gyara hali nai, idan ya fasa to mu ma mu dauda mara.